سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وسفيره وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da yammacin wannan rana ta Laraba 26 ga watan Safar shekara ta 1447 Hijriya, wanda ya dace da 20 daidai ga watan Takwas shekara ta 2025 Miladiya. Muna darasi na 62 a cikin wannan littafi mai albarka a sharhin Zadul Mustaqni da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Usman bin Affan ko gargadan kaya a Kano, Najeriya. Yau da ikon Allah, abinda za mu karkare a cikin karatunmu shi ne abubuwan da suke makaruhai ne a cikin sallah, abinda shari'a ba a so musulmi, ba ta so musulmi ya sallah. Duk abinda za mu faɗa a cikin yau a karatu, to ba a so kai a sallah. Duk wanda ya yi ya yi laifi, kuma makaruhi yana rage ladan sallah. Aikata makaruhi yana tauye mutum lada a cikin sallah. Da haka sai ka kiyaye don kada ka tauye sallarka. Ba a yi hukuba a kan mutum in ya yi makaruhi, ba a azaba a kai. Haram ne in mutum ya yi za a yi mai azaba, amma makaruhi ba a so ba. Kamar mutum ne ya yi maka laifi, wani laifin ya cancanci duka, wani laifin kuma za ka gani baka ji daɗi ba, baka so ba, amma ba za ka yi duka. To a wajen Allah ma walillahi masalul a'la, akwai abubuwan da haram ne, haramun ne ko kafirci ne a aikata shi. To alamar da ake gane haram a shari'a shi ne in dai an ce za a yi azaba a kai. Duk abin da aka ce za a yi mutum azaba, to haram ne. Amma duk abin da aka ce kuma ba za a yi azaba ba, amma ba a so, to makaruhi ne, ba a so. To waɗannan akwai abubuwa da yawa da mutane suke yi Allah sauki a cikin sallah, wanda ba daidai ba ne. Kuma wasu suna yi ne da jahilci, wasu kuma suna yi ne da ganganci. Gashi nan dai, amma yawan jahilci ne. To shi ne amfanin zuwa makaranta ka saurari ilimi, don ka kubutar da ibadarka. Na sha gaya muku, ina maimaita muku, wannan sallar ita ce kaɗai ta saura mana, ita ce in kun lura kullum muna yin ta. Sadaka ba ka yin kullum, zakka ba ka yin kullum, iyamul laili ba lallai kana yin kullum ba. Amma wannan sallah guda biyar ɗin ita ce ake yi kullum, sannan kuma ita ce farkon hisabi a kiyama. Allah komai ba zai tambaye ka ba sai ya fara tambayan ka akan sallah. In Allah ya taimake ka sallar ka dai kyau ka tsira, to fa sauran ayyukan ma Allah ne ce an fi a bashi. In kuma aka samu matsala a cikin sallar ka, to an shiga uku bincike kuma ya biyo, allura ta tuno garmakin Allah ke. Zan yi karatu kala biyu. Karatu kala biyu ina nufi akan masaba guda biyu. Zan yi bayani saboda mu fahimta ilimi ne. Yanzu zan jero mana a mazhabar Malikiya. Mazhabar Malikiya menene abubuwan da suke makaruhi a cikin sallah? To amma a ciki akwai abubuwan da suka ambata makaruhi ne a sallah, sai dai kuma sunna ta zo a aikata shi. Wataƙila hadisan ba su zo musu ba. In na faɗa zan yi bayani cewa akwai hadisi da ya saba wannan. Sannan kuma zan yi bayani akan abin da ke gaban ku na littafin, shi kuma nan masabar Imam Ahmad ne. Shi da yawan abin da aka kawo sun dace da hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin abubuwan da suke makaruhi wato salati a Malikiya, yanzu ina maganar Malikiya ne kawai. Daga cikin abubuwan da suke makaruhai ne a cikin sallah a Malikiya, ko da za ku je a karatu, makaruhi ne yin bismillah a cikin sallah. Mutum ya zo ya yi bismillah a sallah ta farilla a bayyane ko a ɓoye, amma a nafila ya halatta. to wannan maganar ta saba wa abin da ya tabbata a sunna annabi yana yin bismillah sai dai baya bayyana ta kuma fatiha sura ce wacce take akwai bismillah dole a cikin ta bal ma wasu malamai sun ce bismillah ɗaya ce daga cikin aya a fatiha kinan wannan ra'ayin da yace bismillah ɗaya ne a cikin ayoyin fatiha in kai sallah ta karanta fatiha ba kai bismillah ba kenan ka jifar da wata aya to wannan ra'ayin na cewa kar a yi bismillah a sallah a mazhabar malikiyya ra'ayi ne wanda yake yana da rauni a sunna ya tabbata kuma maganganun malamai da yawa sun tabbata yin addu'a bayan kabbara harama bayan an yi Allahu akbar shine du'a'u lisiftahu salam addu'ar bude sallah a malikiyya makruhi amma kuma yazo a sunna annabi yana yi وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اللهم باعد بيني وبين خطاياي فسن منهجهم شيني duk abin da yazo masaba tace kaza kuma hadisi yazo kaza idan sahha alhadisu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to sai a aje ra'ayin masaba sai a dauki mai hadisin annabi to yanzu mun samu hadisi annabi yana bude sallah da addu'a sannan kuma kafin karatun qur'ani ko kai addu'a kafin karatu ko kuma wato kafin bayan kabara yin a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin farilla wannan makruhi ne bismillah wannan ba da amma yin a'udhiya a'udhu billahi minash shaitanir rajim zakai sallah kai a cikin sallah wannan makruhi ne banda nafila a sirran wajhar ko a sirran tiwabo amma ita ma a'udhu billahi ba a so a bayyana a'udhu billahi a cikin sallar nafila mutum ya kabbara zai fara karatu yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kamar tahajjudi ko tarawih ba a so yin addu'a a cikin tsakiyar fatiha ko a tsakiyar sura ko bayan fatiha kaman mutum yana cikin tsakiyar fatiha ihdinas siratal mustaqim ya daga hannu yana addu'a kamar yadda yazo a riwaya annabi idan yazo wurin addu'a yana yin addu'a ko kuma wajen neman tsari yana neman tsari amma ya tabbata wannan a cikin sallar nafila to a malikiyya ba a yin addu'a a cikin fatiha ko a cikin wata sura ba a yin addu'a amma idan a sallar dare ne ya tabbata annabi yana yi a cikin sallar dare a cikin sura yin addu'a ba da larabci ba yin addu'a da wani yare ba larabci ba makruhi ne a malikiyya lil qadiri alaiha amma ga wanda zai iya larabci ya kiyaye yi larabci sai ya da Hausa ko ya da Fulatanci ko ya da Turanci amma wanda kuma ba ni ban sunan shi wanda ba ya da ikon yin larabcin fa to shi zai iya yin addu'a da wani yare ba da larabci ba a cikin sallah a malikiyya mun taba yin karatu akan hukuncin yin Hausa a cikin sallah a wani karatun ba nan ba amma zan zo wata gaba insha Allah za mu yi bayani da sabanin malamai akan hukuncin yin addu'a da wani ra'ayare a cikin sallah ko a cikin tahiyya ko a cikin sujjada insha Allah to amma dai a malikiyya wanda zai iya larabci kar yayi Hausa ko yayi wani ra'ayare wanda ba zai iya ba kuma ya iya bayyana amin a cikin sallah ta bayyana ko ta koyi yanzu amin din nake ta amin a masallaci a malikiyya makruhi kisa daga wasu masallatan da suna bin malikiyya liman shi kadai zai wala dalilin din sa ba wanda zai ce masa amin saboda su makruhi ne a wajen su to amma kuma a sunna ya tabbata sahabbai suna fadan amin in nace a sunna a hadisi ya tabbata sahabbai suna cewa amin har sai masallaci ya girgiza in manzo Allah ya ce wala dalilin sai ce amin masallaci sai ya kadu to kaga wannan sunna ta tabbatar sai mu aje masa ba sai mu dauki mai mu dauki sunna sannan kuma at-tankis abinda ake nufi da at-tankis shine mutum yazo ya canja tsarin karatun Qur'ani a sallah na taba yin bayani a wannan ko a wannan darasin ko wani a raka'ar farko sai ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaga alam tara kai a raka'a ta farko to sai raka'a ta biyu kuma sai ka zo ka karanta amma ya ta sa'alu yanzu wannan nakast ka nakkasa ka akkasa jerin qur'ani kaga daga alamtara kamata yayi kai sura ƙasa kai li'ilafi kai ara'aital ladhi qul ya ayyuhal kafiruna tabbati yada qul huwa shi ake so a malikiya in ka karanta surar sama to ta ƙasa zaka karanta kun fahimce ni makaruhi ne a malikiya shi yasa duk limamin da yake malikanci to ba za ka yana tanke su kuma shine za ku tuka sallolin mu da yawanci haka ake yi to wannan shine at-tankis ka canja tsari yadda qur'ani yazo kenan a rubuce haka kuma ko a raka'a ɗaya ne tankis fi raka'atil wahida kamar ya raka'a ɗaya a raka'a ɗaya ka karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi fil ka gama kana so ka dan ƙara karatu me kun ka karanta li'ilahi ita ce ta kasanta sai kuma aji ka daga ka karanto wailul lil mudaffifina ka hada ka da alam tara wannan makaruhi ne a malikiya amma wasu mazhabobin sun faɗi sabani haka suka ce a ai qur'ani cewa akai ka karanta ko ina qur'ani gidansa ne a sallah komi ana karantawa ko ina ana karantawa ina fata ana fahimta har ma suka kawo hadisi an samu annabi ya tsallake wata sura ya karanta wata ko sabanin haka maganganu ne masu yawa da duk dai mun zo gaba insha Allah mun zo karatun as-sirriya wal jahiliya za mu kawo inda Allah ya ba mu dama akwai waɗanda suke rike hannunsu bayan kabbara harama fil faridati kamar da yadda muke yi Allahu akbar haka yin qabdu dora hannu a kirji a wajensu makaruhi wasu daga cikin malikiya to kaga wannan ma ba sai na yi bayani ba dan Allah ya faɗa ce duk annabawa Allah gaba daya daga ni har wanda suka gabace ni duk wanda zai sallah hannunsa a kirjinsa yake nadama akan haka to kaga wannan ai ba dogon shari'i to in kaga wani yana sallah Allahu akbar ya saki hannu to wannan mazhabi ne to amma in mazhaba ta zo sunna ta zo me ake yi sunna mai sallah yana cikin sallah ya daga kansa sama haka afara'aital ladhi tawalla ha ya kana sallah kana kallon sama makruhi wannan duk mazhabobi ma sun tafi akan ba a so mutum yana sallah yana kallon sama zan zo mu karanta a cikin littafin rufe rufen ido kap 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 ko ka rufe ido a sallah idan ka rufe makruhi za mu zo shi ma mu karanta zan yi bayanin malamai akan bayyane akwai inda ya halatta a rufe ido at-takhassub mutum yazo yana sallah ya dora hannunsa a kugonsa Allahu akbar wannan makruhi ne a wannan mazhabin da zamu karanta mata Ahmad rahimahullah makruhi ne me yasa min fi'ilil yahud aikin yan wutan kai wannan yahudawa ne sannan kuma yazo a riwaya zan zo in fada cewa yan wuta in suka sha azaba suka azabtu a kwance to sai su tashi sai su yi haka a wuta to ya zaka zo aikin yan wuta kana a cikin sallah ko da wata ran ko zaka gaji ko kaga wani yana yi musamman wanda bai je makaranta ba in ya ga dama sai buga ya haka da kai ya gaji yana neman ya dan huta bai halatta idan mutum yana sallah yayi ya zama kalmukabbali menene almukabbali ya hade kafafuwansa a sallah gaba ɗaya haka Allahu akbar haka a'a wannan makruhi ne ba a so kun fahimce ni ko kuma ya dora kafarsa ɗaya akan ɗaya idan mutum ya tsaya haka ɗaya kafar sai ya dora ta akan haka wannan makruhi ne ba a yi a sallah zai iya zamantowa haramun ma in ya zama ɗabi'a ko kuma mutum ya yi ɗagyal Allahu akbar kamar mai langa ya makale da kafa ɗaya shi ba gurgu ba shi ba mai ciwon kafa ba la ya jus makruhi karatun sura a bayan fatiha a raka'a ta uku da ta hudu makruhi a malikiya amma ya zo a sunna ya halatta wani lokacin annabi yana dora sura a bayan Fatiha a raka'a ta bayan azhar ko ta bayan la'asar, mana afwan, ta raka'a ukun azhar ko ta hudun azhar ko ta bayan ta magariba ta ukun magariba. Amma a malikiya makruhi. Maimaita sura guda daya kawai dan kana jin dadin sura, ka karanta wailul likulli humazatil lumaz, kana so ka dada kara karatu sai ka dada tisa ta, makruhi ne. Hada yan yatsu, mutum yana cikin sallah yana hada yan yatsun sa haka haka tashbikul asaba, wannan makruhi ne. Amma bayan an idan sallah farilla ya zo a hadisin zuliya daini annabi yana yi, an ga annabi ya idan da sallah an ga ya hade hannayen sa haka ko dai dogara da hannun ko ya makala a gwiwarsa, amma a cikin sallah ba ai. Sannan yin haka farka, farka shine kat kat kat, wannan makruhi ne. Kada mutum ya zo sallah ya ta daddana mutane in ya tsunsa, wannan kan ba ma a cikin sallah ba, hatta a cikin masallaci ma mutum kurin yana zaune ana karatu ya ta mammatsa in ya tsunsa, in ya tsunsa, wannan kuma yana zubar da mutuncin mutum. Suka ce min khawarimul muru'a, da yawan hamma kana zaune cikin mutane kana yi ba a so, da yawan tofar da yawo mutum yana zaune a cikin mutane ka yi kaki ya ciro hankici ya zuba ko ya sa a wani guri, wannan ma ba a so, yana zubar da mutuncin mutum a cikin mutane. Da yawan waiwaye haka kullum ana zaune sai ya ta juya, kuna magana sai ya ta waiwaye haka kullum kana zaune kana ta waiwaye, wani zai ce wai wannan me yake, wani abu ne na tsoro, to shi ma duka ba a so, yana cikin khawarimul muru'a, abinda yake zubar da mutuncin mutane. To amma jahili wanda bai je makaranta ba lallai iya ganewa ba. Ina fata ana fahimta. Da yin tusa a fili, tusa lafiya ce ake nema, amma mutum ya koye ta. Duk da cewa a wasu ƙabilunmu modan a cikin musulmi akwai waɗanda suna ganin tusa ba laifi ba ne, in ma mutum ya sai a ce sannu, to amma mu al'adarmu kamar aibu ne ake. Ko ba kamar kutaka a cikin mutane, a sai dai in ta kubuce kuma kai kuma da kake kusa da shi kakka nuna ka gane yayi. In wani ta kubuce masa don Allah kar ka nuna ka gane yayi, kawai sai ka nuna kamar baka ji ba, to wannan sunan shi kuma kamala, saboda baka sa dan uwanka cikin haraji ba, cikin kunci da damuwa. Kuna tare da ni? Wasa da gemu a sallah, mutum yana ana karatu yana ta wasa da gemu yana haka, makruh ba a yi. Wasa da ƴan yatsu a sallah, ana sallah kana ta haka kana wasa da ƴan yatsunka, makruh. Riƙe wani abu a hannun riga, ana sallah ka riƙe ɗan ruwanka haka ko ka riƙe wani abu, wannan makruhi ne. Saka wani abu a baki ka ajiye shi, ka ajiye goro ko ka ajiye asuwaki ko ka riƙe wani abu a baki kana sallah kana riƙe da shi, an yadda baka haɗiye ba, makruhi. Al-iltifatu bila haja, yawan waiwaye ba tare da bukata ba, shi ma za mu zo mu karanta a nan littafin da ke gabanku, shi ma makruhi ne. Amma in mutum ya juya ma ya bar al-qibla ɗin gabaki ɗaya, sallan ma ta bace. Duk wanda ya zo a waiwaye ya juya, har ya juya ya bar al-qibla, to sallah ta bace. Yin addu'a a cikin ruku'i a malikiya makruhi ne. Ruku'i, Allahu akbar, ka ta roƙon Allahumma Allahumma. Suka ce ai hadisi ya zo, fa amma ruku'u fa azimu fihi rabb, idan kun yi ruku'i ku girma ubangiji, subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati ruh subuhun quddus, wannan shi aka ce. Amma sujjada ai addu'a, haka yin karatu a cikin ruku'i da sujjada sun ce makruhi ne, amma a sunna kuma haram ne. Manzo Allah ya hana a karanta Qur'ani a cikin sujjada ko a cikin ruku'i. Ya za ka yi da addu'o'in da suka zo na cikin Alkur'ani sai ka dan canja su, rabbana atina fid dunya hasana, kaga wannan Qur'ani ne, sai ka zo sai ka ce Allahumma rabbana atina rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sai ka kara Allahumma rabbana atina Allahumma rabbana hablana min azwajina, kaga wannan ai ba Qur'ani bane, addu'a ce. yin sujada akan sutura haka kullum mutum zai sujada ya jefa babbar riga sai sujada akai makaruhi ne musamman ma idan mutum yayi dan ya nuna rafahiya nuna alfahari da nuna isa da wadata amma taburma ya halatta ai mun karanta da ku a baya cikin karatun mu me hukunci yin sujada akan abin da ba kasa ba haka yin sujada akan nadin rawani mutum ya zo sujada dan guntun rawanin nan nasa sai ya sujada akai ko babban hannun rigarsa tana da fadi haka sai ya sa sai ya sujada amma banda in zafin rana ne ya dame shi ko kuma tayin din akwai sanyi masallaci mai tayin sanyi yayyawa an sa AC ka sa goshin ka duka man zai to wannan ba laifi ka iya saka riga ko ka saka ka cire hular kai mutum ya shimfida hannayensa haka zan zo na yi shi aikace insha Allah shimfida zira'i nan gwiwan hannunka ka shimfide idan ka zo sujada wannan makruhi ne bai halatta ba haka kai su akan cinya kama ka shimfide su haka ko ka shimfide su haka iqa'a wani zama da ake na tsuguno haka zan zo na yi shi aikace insha Allah shi ma makruhi ne yin addu'a bayan tayyan farko duk fa yau jama'a malikiya muke ta diba bayan mutun yayi tayyan ta farko a raka'ar azhar a rakoyi biyu na azhar ko na la'asar ko na magriba yin addu'a bayan tahiyya wannan makruhi ne ina fata ana fahimta da kuma yin addu'a bayan sallamar liman ma to ina limaman da suke cewa ayi kaza a kawo kaza ayi kaza ayi kawo kaza a masallacin gargajiya a malikiyar ma makruhi in an zurfafa bincike kuma ma za a yi cewa bid'a ne makruhi ne idan mutum ya atishawa ka ce da shi yarhamukallah a cikin sallah a ba a yi haka yin nuni ko yayi ka nuna ka ce kai haka yayi atishawa ai masa yarhamukallah wannan shi ma makruhi bayyana tahiyya mutum ya tahiyya a bayyana makruhi ne yin sallah a kan hanya makruhi ne da haka masu zuwa juma'a suna kabbara sallah a kan hanya a malikiya makaruhi suke sai dai in larura masallaci ya cika yin murmushi haka kawai a sallah kai murmushi ko da ku an karanta aya ne ta jin daɗi to ba a yi murmushi a cikin sallah ko da kaɗan ne kuwa idan murmushi ya yawaita ma kullum kana sallah kana ta yaƙe baki kad yubtilu sallah zai iya ɓata maka sallah yin sallah ba komai a kafadarka makruhi ne amma ka daura wani zani iya kirjinka amma kafadarka walaysa ala atiqihi minhu shay wannan makruhi ne lillube kai gaba daya mutum yana sallah ya lillube kansa kamar irin ana sanyi din nan ba mutum yana sa rawani ya rufe hancinsa irin yadda sarakuna suke ba sai ido kadai ba a yin sa a sallah na da riga idan mutum zai yi sujjada babbar rigarka ka tattare ta in zaka yi sujjada wannan makruhi ne dan ya zo a hadisi ita ma su rigarka bata ta yi sujjada sai dai in kana sallah cikin jami'i ne kaga zaka takura wani to nan ka ya zaka yi sai ka nade ta kar wani ya zo ya yaga maka ni yin sallah mutum yana matsa fitsari ko matsa bayan gida makruhi ne yin sallah mutum yana cikin fushi ranka ya baci matarka ta zazzage ka ko yara sun maka rashin kirki ka zo kabbara sallah ta ka bari sai Kano suka ce auja'un ko mutum yana bala'in jin yunwa ya sallah suka ce makruhi ne ko kuma ga abinci an kawo kana jin yunwa kuma kana sha'awa ka zo ka kabbara sallah bari in maza in gama sallah ya ci abinci makruhi ne ko yin sallah da matsatsen kufi ka sa kofi ya matsa ka kana ta motsa dan yatsa wannan makruhi ne barin yar karamar sunna a cikin sallah ko ka ce wannan abin sunna ne ba sai kai ba wannan makruhi ne duk abin da zai dauke hankalin mutum yana sallah ko ya juyar da ganinsa makruhi ne karka bari ya zo nade hannun riga a sallah kana sallah sai ga kai haka mutum kawai kabbara sallah ya nade hannunsa haka Allahu akbar haka wannan makaruhi ne, ka ware hannun rigarka kai sallah a ware a hannun rigarka. Karanta Qur'ani, a dauki Qur'ani ana sallar farilla, wani ya dauki Qur'ani yana karantawa wai dan bai haddace ba, makaruhi ne. In baka haddace ba, karanta iya dan abin da ka iya kai ta maimaita. Haka in a cikin nafila ne, ka fara sallah, wataƙila ka fara tilawa, sai karatun ya makale, sai ka ɗauko Qur'ani ka ci gaba. Tunda in a nafila ne wasu sun halatta, in ka fara sallar nafila ne Qur'ani sai ka ci gaba. Amma ka ɗauko, to wannan kana cikin sallah, wannan ba karuhi ne. Al-qira'atu bil mushaf kenan, bada as-sala ghaiban thumma bada lahu an yaqra'a min al-mushaf fa huwa makruh. Wanda yake cikin sallah yana karatu ghaiban da ka, sai ya ji kamar ya bata wata aya, yana cikin sallah sai ya dauko Qur'ani sai ya dade karantawa, wai dan ya gyara kuskuren da yi, makruhi ne, wasa ya shiga da aiki a cikin sallah. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin abin da ya zo a cikin mazhabin Malikiya. Insha Allah, kuma idan mun sake zuwa nan gaba, za mu yi kuma bayani akan abubuwan da ba su saɓa da sallah. To, koma kan littafin. Bari ku ji shi kuma malamin na abin da ya shi. Na faɗe su ne don mu haɗe gaba ɗaya mazhabin mu ji, don mutum ya nutso, in yana sallah kai ya je abin da zai rage masa. Malam ya ce, Bismillahir Rahmanir Rahim, faslun. Ko, an ga wurin? Wa yukrahu fi salati iltifatuhu. Makaruhi ne mutum ya sallah ya rinka waiwaye, saboda manzon Allah ya faɗa hadisi wa huwa ikhtilasun yaktalisu shaytanu min salatil abdi, hadisin Bukhari. Fizga ne waiwaye a cikin sallah, kana cikin sallah sai kai hagu, ka waiwaya hagu ko ka waiwaya dama, wannan ba a so. Manzon Allah ya yi magana akan waiwaye a sallah, duk wanda yake waiwaye a sallah baya da khushu'i. Akwai mamaki ka ga babban mutum yana sallah yana waiwaye, ko yaro ya zo yana sahu a gefensa ya waiwaya, ko ya ji motsi ya daga kai ya waiwaya. Dazu na gaya muku, daga kai a sallah ba a so, kawai alƙibla za ka kalla, ko kalli wajen sujjada ko kalli gabanka. Allah ya ce fizga ce shedan yake firgan mutum a zahiriya, a wajen Ibn Hazm haram ne ma. Duk wanda ya waiwaye a sallah ya aikata haram, sai dai inda larura. Ina fata ana fahimta. Da haka kar a yi waiwaye a cikin sallah. Sannan ya ce malamai sun ƙara bayani, to wanda ya waiwaye don tsoro fa, suka ce idza kana li khawfin lam yukrah. Duk wanda ya waiwaye a sallah saboda jin tsoron wani abu, ya ji kuskus kuma yana zargin akwai maciji a ɗakinsa, ya shigo jiya da daddare, sai ya duba haka, haza kaga iltifatun li khawf, wannan lam yukra. Yana cikin sallar dare sai ya ji kamar ana buɗe mai kofa, yana jin tsoron ko ɓarawo ko mutumin banza ya shigo masa gida, sai ya dan waiwaya ya duba, haza li khawf lam yukra, wannan ba makaruhi ba. Sai ya ji alamar kamar ƙaurin wuta a gefensa, sai ya waiwaya dan ya duba socket, ko ya waiwaya ya duba kwai, ko ya duba wani abu haka. Kaga wannan li khawf ne, yana jin tsoron kada gobara ta kama a ɗakin yana sallah. Kenan ku rike duk abinda mutum yake jin tsoron faruwarsa, sai yayi waiwaye a sallah dan jin tsoron kar wani abu ya faru, wannan ba makaruhi bane, bai taɓa mai sallah ba. To, suka ce kuma inista zara bi jumlatihi, idan mutum ya juya gaba ɗaya yana cikin yin sallah fa, yana tsaye haka, wani larura ya sa ko wani uzuri ya sa, waiwaye ko dan gani wani abu ya juya gaba ɗaya, wannan badalar salatu, sallarsa ta ɓaci. Ko kuma ma ya juya wa alƙibla, ko bai juya gaba ɗaya ba, bai turning duka ba, amma juya wanda ya gaba gangan jikinsa ya juya, ka san akwai abu shukran, ka san akwai waiwayen da za ka yi, iyakanka ne zai juya. Ko yanzu ina zaune ina kallon yamma ne haka, kaga wannan waiwaye ne. Amma idan na juya haka, sunan wannan ba iltifati ba, sunansa istidara. Istidara ka hai'ati kaza. To, idan mutum mai sallah yayi har ya juya ya bar alƙibla, wannan sallar ta ma ɓaci, ba maganar makaruhanci ake yi ba. Malam yace wa rafu basarihi ila samai a littafin ku, wa rafu basarihi ila sama, haka makaruhi ne mutum ya daga ya kalli sama. Wasu ma malamai suka ce ai hadisai ma sun zo ma ba ma maganar makaruhi bane, haram ne ma mutum ya daga kansa yana sallah, kawai kana cikin sallah ka kalli haka, ko ka ji ƙarar fanka ka kalla, ko ka daga kana sallah kana kallon sama, wannan haramun ne. Imam al-Aini mai sharhin Sahih Bukhari a cikin littafinsa sunansa Ubdatul Qari yayi magana akan hukuncin wato waiwaye a cikin sallah, yace daga kai mutum yayi sawa'un kana rafa'a basarahu fi salati inda du'ai aw biduni du'a, koda addu'a jan addu'a ne, kamar misalin an zo ana addu'a ko kana wani roko kamar ko ana al-qunuti, ka san haka wasu zaga ana al-qunuti Allahumma Allahumma, ka lura al-qunuti ake yi, sai daga kai yana haka yana haka, ko kuma a cikin sallar ka nafila, ko kuma irin qiyamul lailin ka da kake ka zo roƙon Allah wani abu a cikin tsakiyar aya da Allah ya magana akan azaba, sai ka daga hannunka ka kalli sama, wannan haramun ne kamar yadda ya faɗa. Allah ya masa rahama. Sannan malam yake cewa wasu sun ce idan an samu wani abin da zai iya cutar da wani, to wannan nauyin karhancin yayi sauki, kamar wani abu ya zo zai cuci wani dan uwansa a sallah sai ya juya dan ya kare shi, wannan babu laifi a ciki. Manzo Allah yayi magana akan kallon sama a sallah a hadisin Anas, yace ma balu aqwami yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim, wai me yadda mutane ne suna daga kawukansu suna kallon sama a cikin sallar su, me yasa cikin haka? Manzo Allah bai ji dadi ba kenan ya hana ayi haka din, kar ayi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yantahiyanna aw la tukhtafanna absarahum, hadisin Bukhari, ko dai mutane su daina daga kansu suna sallah suna kallon sama, ko kuma sai Allah ya dauke idan, ko Allah ya makantar da idan. Kaga duk abin da Annabi ya faɗi haka, ai kaga baya so ai kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Haka nayi muku magana dazu a malikiya rufe ido a cikin sallah, wato mutum ya ta rufe idan sa a cikin sallah, shi yasa yace wa taghmidu ainaihi, rufe ido a sallah, mutum ya kabbara sallah ya rufe ido. Me yasa aka hana? Li'annahu min fi'li al-yahudi, ba yahudi in zai yi sallah irin ta sa rufe ido yake, dan kirista ma in zai addu'a me yake Yesu al-masihu sai rufe ido, ka kai musulmi me kai kana sallah kana rufe ido. To amma wannan akwai ƙarin bayani, suka ce idan akwai wani abin da zai iya taba maka khushu'in ka a sallah in ka bude idan kana kallo, wataƙila kana sallah wani ya zo yana taucewa gaban liman ya dauko kaya ko ya dauko abinci kaga kana kallon sa, to da ka kalle shi ya rage maka khushu'i ya rage maka ladan sallah, to rufe idan. Wataƙila a masallacin da ka zo sallah duk sun yi ado a gaban liman, yanzu hata dur liƙe waɗannan abubuwan da kake gani a wasu masallatan ba sa bari, saboda kada wani ya zo yana cikin sallah yana karanta wannan takardar. Wasu kuma suka ce a'a, ai niyyar masallacin an saka ne a karanta ba a cikin sallah ba, don haka duk wanda ya zo yana cikin sallah ya zo ya karanta wata takarda shi ya jawo, ko ya zo yana ta kallon mumbari yana ga wannan wani irin gilas ne, wannan shi ya jawo. Ba za a ce kar mu saka gilas ko kar mu saka wani abun ado ba, saboda kar wani ya kalla, amma dai shi ne sallah ya kamata ya je makaranta, duk abin da zaka kalla a gaban ka ya dauki hankalinka a sallah yana farage maka ladan sallah ne. Hadisi ya zo sahihi, wani sarki ya taba ba manzon Allah riga mai kyau mai ado da kwalliya da aiki a jiki, sarki ne tunda sarakuna suna son manyan riguna, yace gashi wannan ka daga taran baki, Allahu akbar, wai Annabi ne aka ce in zai yi baki ya saka babban riga shi ma ya zo a gan shi cikin ni'ima, ashe kaga ana so wanda zai yi baki surukanka za su zo, dangi za su zo, ƴan uwa za su zo, za ka je guri na mutunci saka rigar ka ta mutunci, ba girman kai ba, tunda an bawa Annabi riga kyauta ba sadaka ba, dan baya cin sadaka, aka ce ka saka dan ka rinka taryan baki tunda baki suna zuwa, to shi da yanzu sai ya ce to wannan riga ya kamata a yi sallah da ita ma ya kabbara yana sallah kawai bayan ya idar da sallah kawai sai aga ya cire rigar nan ya ba da ita sadaka ya kyautar da ita aka ce wannan riga mai kyau haka yace a'a aikin rigar ne bai bushe ba yana daukan hankali na kawai sai naga ina sallah na kalli aikin yace baran saki sallah da ita ta malam muna cikin matsala ba Allah ya saurare wallahi yace aikin kawai bat fa'idar sai dan kai aiki kan aikin yace na daina sallah da ita ya ma kyautar da ita gaba to ina wanda za a zo neman yana zabga kira'a yana ta karatu yana ta duba wani abu daban wato jahilci da yawa yana kai wasu wuta rashin zuwa makaranta ba illa ce babba zaka ga mutum yim da shi iya mutum a ido amma a mu'amala ta addini zero zaka kuje makaranta ku rinka sauraron malamai za a maida ku mutane cikin ku za ku zama wayayyu a addini a kuma zamani kuna tare da ni dan haka idan an samu abin da zai iya dauke maka hankalinka a sallah to a lokacin rufe ido ya halatta ka rufe shi kirif kamar wani yana zirga-zirga watakila wani yaro yana wasa ko yaro ya zo ya yi wani abu na dariya yanzu zaka zo kana sallah yaronka yana wasa a gabanka kana kallonsa iya kallonsa da kai abin da yake a sallah iya tafiyar ladanka ita illa wato na khushu'i da zarar wani abu ya taking attention dinka to shikenan wannan fitar da kai ladanka ne ya tafi to sai ka rufe ido ina fata ana fahimta a wannan gurin la yukrahu taghmidu qat'an aka suka ce rufe ido ba makruhi bane wani ba suka ce kai ai yana wa da kyau ka rufe tunda dai wani abu ne da zai iya cutar da kai Abu Dauda Allah ya masa rahama yayi magana akan kalle-kalle a cikin sallah yace duk mutumin da yana cikin sallah kurin sai ya ga mace ta zo tana wucewa da dare ce gamaza kai ya maza ya rufe idansa kana cikin zabga karatu kana sallah sai budurwa ta zo za ta wuce ko da tsare ce ko wata mace za ta wuce da tsare ce gamaza sai ka rufe idanka in ci gaba wa iqa'uhu to wannan zaman shine akwai sabanin malamai da yawa akan fasarar iqa'u wasu ce zaman kare wasu ce gurbane a cikin sallah na farko zan yi magana hakan yi bayani sai na zo in faɗe shi a aikace in yi shi a aikace menene iqa'u iqa'u shine mutum ya shimfiɗa diga-digansa ko ya kafe ya shimfiɗe diga-digansa haka ko ya shimfiɗe kafafuwansa sai ya zauna a kan diddigensa haka Imamu Ahmad ya fassara zan zo na yi bayaninsa a aikace makaruhi ne a sallah shimfiɗe kafafuwanka haka tafin kafafuwan nan ɗan yatsunka saman yatsunka ka shimfiɗe su sai kuma ka zauna a kan diddigenka wannan bai halatta ba a cikin Al-Mughni ya yi bayani a cikin Al-Muqni ma ya yi bayani a cikin Al-Furu' ma ya yi bayani wasu malaman suka ce abinda ake nufi da iqa'a shine mutum ya ainihin wato zauna tsakanin ya saka duwawunsa ya zauna a ƙasa a tsakanin diddigensa guda biyu ya kafe diddigen ya kafe kafan nan ya kafe sai kuma ya zauna da duwawunsa a ƙasa wanda yake iya training sosai zai iya yi wanda kuma bai iya ba bai zai iya ba saboda ya tara nama wasu kuma suka ce mutum ya zauna da duwawunsa sannan ya take kafafunsa kamar yana tsaye sai ya yi itimadi akan ya hada cikinsa a jikin me a jikin cinyoyinsa ya rike hannayensa haka zan zo na yi shi a aikace insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to kaga mun dauki wannan hani ma ya zama haram wasu kuma suka ce iqa'i shine zaman kare akwai wanda ya taba ganin kare yana zaune akwai wanda ya ga kare iya zaune to zaman kare za mu kira wani mai kare sai zo yi mana zaman kare a nan ina ma ki fara wani bari in faɗi abinda na aika na yi bayani ko ba haka ba ne manzo Allah ya ce idza rafata ra'saka min as-sujudi in ka dago kanka daga sujjada fala tuqa'i kama yuqa'i al-kalbu kar kai zama irin zaman kare hadisi ibnu mali haka kuma an hana mutum yana zaune a sallah ya dogara da hannayensa guda biyu kamar yadda ibnu umar yace na annabi sallallahu alaihi wasallam an yajlisa an yajlisa ar-rajulu fi as-salati wa huwa mu'tamidan ala yadihi hadisi imam ahmad ga yadda abin da na faɗa kama haka yake ce amin ya allah bismillah wannan zai zo ko bismillah yanzu zan yi zaman al-iqa'u zan kalli gabar saboda ku ga zaman kun fahince ni jayyid zaman da aka ce ba a so a sallah na daya a bisa fassarar malamai da sabanin mazhabobin su idan ana kallo na zaman farko wannan shine iqa wannan makruhi ne idan mun tafi a hadisi da muka karanta yanzu ma to haram ne an ganshi yanzu me zan ce a nan gurin ɗan yatsuna na kafe su sun kalli gabar diddige na kuma na zauna akai ko ku na baya na gashi haka idan mun fassara al-iqa'u shine irin wannan zaman wanda kuma ba su dauki fassarar iqa'u shine wannan zaman ba kenan kaga za su iya zaman ina fata ana fahimta wannan shine iqa'u za ga mutum ya danyi tudu haka to wannan makruhi ne a sallah kaji daya sai na biyu haka ga diddigen gashi kaga ina motsa jiki shi yasa na zauna a yi an gani ko ya kuka gani ga kafata a waje ga wannan a waje kuma na kafe ga mazaune na nan a ƙasa kawai mutum ya zo ta hiya ya haka wannan idan muka ce a shine iqa'i to bai halatta ba a sallah wasu malaman ma sun haramta shi wanda suke bayana gashi wani kan ko kuɗi ma za ka ba shi ai bai zai iya ba kun gani wannan shine me shine iqa in gefe na gashi kun gani haka an fahimce ni yan nan ɓangaren kuma ga naku gashi an dai gani ko to wannan shine me al-iqa'u ba'a yin sa a sallah ko da danka ne kaga yana yi gyara masa kun ji wannan wasu kuma suka ce haka kun ga haka kun ga ya tsuna na kafa kun ga haka haka kaga za ga wani yana haka ban san me zan ce da wasu ba ka shimfide tafin kafar kai kalli kasa duka da 'yan yatsunka duk su kuma su kalli yamma wasu suka ce shine iqa'i haka ko haka ko kuma haka ko an gani tayi a wata fassara suka ce iqa'i shine haka wallahi da na sani da ban zo da babbar riga ba haka to wannan fa gaskiya fito kare ni kai yawwa haka wallahi jakacce ta yi yawa kun tokare ko wani ya zo ya haka Allahu akbar ya haka kai wannan aka saka kai in zama da yau aka ji jiki haka wanda bai da kiba mai training wanda ya bai da tumbi zai iya yi to shi ma na iqa'i ne bai halatta ba to wanne ne zaman kare ta iya zaman kare dan Allah wanda ya iya ni na dan manta ne wallahi wa iya zaman kare zo taho taho ai wata ila suna da karduka a gidansu akwai wanda zan zo kafin a yi zaman kare ba zan rage aiki kumuna wanda zan zo a cikin sujjada dan takaicewa kaina aiki masu yin sujjada haka Allahu akbar kaga haka gwiwan hannunka wannan ka kafe shi haka
wannan la yajuz yara zaka ga suna yi amma kuskure ne haka an gani ko to wannan shi ma bai halatta ba wasu malaman ma suka ce hatta a sallah din kai haka da ma dan wahala haka sai ka sun ku ya kai haka zaka ga wani ya haka wai nan gwiwar sai ya shiga nan cikin cikin sa haka nan ma sai ya shiga haka a'a ba haka aka ce ba haka aka ce ai mun yi aikace ko in kun lura akwai dan space tsakanin hannuna da tafhamun to ga mai zaman kare bismillah ni dai kam Allah kiyaye ni zaman kare zo kai karantawa za ka yi haka samu lada ai ko kana kiwon karnuka ba ku sani wallahi zaman kare wannan karar annabi ya faɗa idan ɗayan ku zai yi zama kada yayi kamar yadda kare yake zama to yawwa to juya juya eh juya tabbas cikin abin da malamai suka faɗa kan yi musu su ma su gani eh a su ma su gani kun ga wannan zaman kun ga ni wanda na yi na kafe kafafuwan ko wannan kuma kafafuwan nasa sun kalli gabar sun kalli kudu da arewa wannan zaman haram ne juya musu su ma can su gani eh kai musu gani yi musu su gani zaman kare an tabbatar haka kare yake zama ka gani kafafuwan saka juya musu su ma su gani wallahi ni matsalar ban taba kiwon kare ba shi yasa Allah bai sa daga to Allah ya albarka wannan zaman haram ne saboda shi kan hadisi ma ya tabbata riwaya manzo Allah ya ce kada ɗayan ku fala yuqi kama yuqi alkal ina fata ana fahimta yawa kamar yadda riwaya ta zo ta Ibn Majah eh shine nayi aikace zo nan to kai taso kai yaron nan taso 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 hau sama bismillah a'a ka bar shi hau mana hau to me a ci zo na hau juya akwai wani zama shi ma da ake juya haka juya ka juya juya musu gani can baya wato haka tau daga wannan kafar dan daga haka a hakan dai zaka yi kun ga haka yawa to shi ma wannan makaruhi ne yana cikin abinda wasu suka fassara saboda kwata-kwata zaman da aka ce annabi yana yi ba haka bane ai kaga yanzu duk yatsunka akwai wanda ya kalli alqibla babu kun fahimci wannan to wannan duka yana cikin makaruhai a sallah wanda ba daidai bane barakallahu fi Idris tayyib sannan yace wa waftirashu zira'aihi sajidan shi na muku shi aikace mutum ya shimfida zira'insa yana sujjada wannan hannu da wannan hannu ya shimfide su a ƙasa wato in yana yin sujjada manzo Allah ya ce itadilu fi sujudi wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisata kalba idan kare yazo zai kwanta haka yake yake mike yanda kare in kaga kare a kwance zaka ga ya shimfida zira'insa a ƙasa ko to haram ne mutum idan ya zo sujjada ya yi irin wannan haram ne musamman waɗanda ba su da ƙiba wani lokacin za ka ga suna irin wannan da Allah ya ce kada ku yi kamar yadda riwaya ta zo a cikin riwayar Anas wa abasuhu kuna tare da ni kuna kuwa wa abasuhu da yin wasa kowane irin wasa a sallah haram ne ai ko in ce makaruhi ne idan ya yawaita kuma zai zama haramu manzo Allah ya ga wani mutum yana wasa a sallah ya hana shi ko ya fadakar akwai hadisi da ake kawo da hadisin mutakallimun fihi bal ma wasu malaman sun ce maudu'i ne irin albani wai annabi ya ga wani yana wasa a sallah yace law khasha'a hadha la khasha'a la khasha'at jawarihuhu da wannan yana da khushu'i to da gabansa ma sun samu khushu'i hadisin hadisi ne dha'ifi ko hadisi ne ma maudu'i ji albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala rahmatul wasi'a to amma dai jami'an wasa a sallah ba a son wasa a cikin sallah wa takhassuruhu takhassuruhu shine an yaj'al al-insanu yadayhi ala khasiratihi
mutum ya dora hannayensa guda biyu akan akugunsa kamar yadda na muku aikace haka mutum ya kabbara sallah ya haka wannan ba a so yi manzon Allah ya hana to ya zama ma haram kenan wannan saboda annabi ya ga wani mutum yana sallah ra'a rajulan yusalli muhtasiran sai ya hana shi yace daina hadisin bukhari da muslim riwayar imam abu huraira an ce me yasa aka hana shi ma aikin yahudawa ne in kaga ba yahuda yana sallah irin tasa ta yahudawa to hannayensa suna jikin wato kugarsa kamar da kuma hadisi ya tabbata a cikin bukhari sai al-bukhari akwai kuma riwaya da ta zo aka ce hutun yan wuta ne riwayar ibn abi shayba in an yi azaba wa dan wuta ya azabtu in yana so ya huta to sai dora hannayensa ya rike kugunsa a wata riwaya ta ibn abi shayba kuma du suka ce da aka zo koro shedan daga sama daga aljanna da yazo dirkowa kawai sai dirko a haka haka riwaya ta zo a cikin ibn abi shayba dalilin da yasa aka hana in ana sallah ai haka lamma umbita shaytan uhbita mukhtasiran yayin da shaytan yazo faduwa daga gidan aljanna ihbitu minha jami'a din ku gangaro ku fito gaba ɗaya da yazo dirkowa sai dirko kawai hannunsa a makale a kugunsa da yake shi da mutumin banza ne zai yi wa Allah girman kai kenan wasu malamai suka ce haramun ne gaba ɗaya sauran malaman fiqh suka ce makaruhi ne amma ibnu hazm az-zahiri a cikin zahiriya mazhabar zahiriya haram ne in mutum yayi takhassur a cikin sallah ya aikata haram wa tarawwuhu at-tarawwuh yana da fassara guda biyu fassarar farko shine yin fifita an yasta'mil al-insanu mirwaha fi as-salah ba saka fanka ba fa a'a kana sallah kana fifita suka ce li annahu min al-abas saboda wasa ne wani irin rashin hakuri ne a ce ba za ka iya hakuri da zafin da yake cikin sallah ba to sai dai suka ce idan an samu tsananin zafi da rashin numfashi mutum ya ga zai cutu to ya iya saka rigarsa yayi ainihin wannan fifita din ko tsananin zafi yayi yawa a gari ina fata ana fahimta wannan babu laifi shi ma suka ce malami sirri tarawwah matuƙar fifitar ba ta yi yawa ba in ta yi yawa to fa yubtilu salah idza tawala in fifita akai tai to sallah ta bace kan mutum ya rike mafici pa 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 har ayi rukui har dago yana to sallah ta bace amma in dan zafi ne ya dan yi yawa ya ga zai cutu ya dan karkata rigarsa astarawah wannan babu laifi to ko kuma mutum ya bude kafafuwansa ya ji zafi ne ya dame shi yana tsaye a cikin sallah sai ya dan buda haka dan iska ta rinka dan ratsawa wannan kuma suka ce mustahabi ne ma tunda ai akwai cutuwa ya ga zai iya cutuwa ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce idan mutum ya mai da wannan tarawih din bankace kafafuwa da bude kafafuwa al'adarsa ne a cikin sallah to wannan kuma ya saba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallah ta biyu ta at-tarawih shine dogaro akan kafa guda daya mutum ya kabbara sallah sai ya makale akan kafa daya kai ya hakuri take zuwa taso hau kawai baka bata lokaci yau so jaba miƙe sauri aikin gaggawa ake kalli can riƙe hannunka a kirjinka yauwa to dora da kafa ɗaya haɗe kafa kuma dora ɗaya makale akan ɗaya yawwa kamar yana sallah ya haka kun ga wannan shine me at-tarawih ai wannan mutum ya dogara akan fassara ta biyu kenan to ko kuma wannan ko kuma dangale ɗaya kafa zaka iya yawwa kawai sallah ya dangale don ni gaskiya ba lalle na iya wannan ba zai iya in na takurawa kaina amma dai wanda shi wannan yi to duk wanda yana cikin fasar me at-tarawih makaruhi ne mutum yayi wannan a cikin sallah kuma yana cikin wasa zauna dan uwana shi ma kuma yana cikin aikin Yahudawa. Ku yi hakuri, Yahudawa nan ba mutanen kirki bane, shi yasa ake buga misalai da su. Wa farqa'atu asabi'ihi wa tashbiquha, wannan matsa dan yatsa din me ake ce da shi? Katkat nan me da wasa ha katkat a a wallahi muna fa da matsala, Hausan ma fa ba mu iya ta ba sosai. To yanzu me sunan wannan irin bal eh tas tas a wannan sunan karan ne, amma wannan aikin na matsa yatsa ya kas me sunan sa Hausa eh to haka ba shi ma motsa dan yatsa ne. Kada dan yatsa gaskiya ne. To wannan farqa'a ni ne da larabci sunan su farqa'a, yin kat kat kai bas bas bas, wani ma zaka ga in ya koda sai ba 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 haka, wani kuma sai ka kaka haka. To shi ma wannan bai halatta ba a cikin sallah, bal ma malamai suka ce kamar da nayi bayani a cikin mutane ma kana yi ana jiwo ka wannan ba a su, shine farqa'a da kuma tashbik, hada ɗan yatsu a cikin sallah. Kamar misali watakila wani zai yi sallar kabado haka sai haka yi haka, wannan ba a yi la yajuz, manzo Allah ya hana haka. Allah ma albarka, wallahi manta ne duk yana cikin at-tarawuh din. Kamar yanzu mutum yana sallah sai jefa ɗaya gaba ɗaya a baya, kamar ko dan ya gaje da tsayawa, wannan la yajuz. Kun gane shi ayya kace ku, kaga ana tsaye haka sai mutum ya tura kafarsa ɗaya, kaga kamar ya dan kamar standa ce dai kawai. To shi ma la yajuz, ko mutum ya bada nauyi bangare ɗaya haka a sallah, haka ma haka sai haka, ka gani? Musamman masallatan gargajiya da ba a daidai da sahu, kana da ƴanci, amma na sunna kan ba za su barka ba, wani ustadi zai buge maka kafarka, ko kuma mutum ya haka ya haka za ga ya kaga yadda fara shi ya dangale ɗaya kafar, nauyin ya dawo kan ɗaya. Duka wannan yana cikin makaruhatu as-sala. Ina fata ana fahim, ana fahimta. Buɗe baki a sallah, ana sallah ana karatu ba a so ka rufe bakinka, in kuda ya zo ya shiga ba ko sa wani abu a cikin bakinsa. Yin sallah da hoto a gabanka, wasu sun ce haram ne, wasu sun ce makaruhi ne, duk wani hoto kaka sa shi a gabanka, me yasa? Zai iya ɗaukan hankalinka a cikin sallah, ko da ƙarami ne. Haka yin sallah da najasa, yaro ya yi kashi uwarsa bata ɗebe ba, kace bari a kafa ma sallayarka, ga kashi a gaba kana sujjada, ko ga fitsarin yaro kana sujjada, duk da ba a kansa kai sujjadar ba. As-salatu baina yadayi najasa, yin sallah a gaban najasa, wannan ba a so. Masu sa riga da hoto, wannan malamai sun ce haram ne yin sallah da riga da hoto, da wanda ya kalla kaga ya aikata makaruhi. Ai daman kar kai abin da zai dauki hankalin wani, in mun tafi wasu kuma suka ce kaga wannan abun ma haramun ne ya aikata, in mun tafi wancan masabu. Ko kuma mutum yayi sallah da a ci falfal a gaban sa, wuta tana ta kadawa, kandil ko shama'a haka suke cewa, na'am, me yasa? Saboda yayi kama da masu bautar wuta, saka fitila a gaba ko saka a ci falfal ko fitilar kwai, kana sallah a gabanka, ka sa wuta a gabanka, wannan shi ma ba a so. Kada ido a sallah, kana cikin sallah dak ka kada idan ka haka kaci haka, ka san wani zai ko ba ka ba, ko kuma kai wa wani magana ba a cikin sallah, ya zo yana neman abu kai ka la yajuz. Yin nuni a cikin sallah, mutum ya zo yana neman abu sai kai haka, ai muna yi ko makaro, suka ce idan yayi sallah in yayi yawa ya zama wasa ma kuma, amma suka ce li ghairi haja, ba tare da ainihin wato bukata ba. Idan akwai larura, kamar yaro zai dauki dutsen guga zai kone, sai ka nuna uwarsa haka, masa dauke kar ya kone, ko yaro zai je zura hannunsa a cikin soket din wuta ya kone, kaga wannan li hajatin, ko an dan tara maka dan abincinka zai je zubar, ko ga ruwan shayi nan ko ruwan zafi yana rarrafe zai je wannan, sai kai wasa ka pat 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 haka kai haka, kaga wannan lihajatin ishara ce nuni ne saboda akwai ainihin wato bukata. To akwai kuma riwaya ta zo cewa idan mutum yana sallah wani yace mai assalamu alaikum wa rahmatullah kana cikin sallah, kasan ana maida sallama mutum yana sallah. Me yazo a riwayar Bukhari zakai haka, assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai haka, ma'ana wa alaikum assalam ina sallah. To wannan baya cikin wanda aka haramta don annabi ya halatta. Muna kan ka'ida ko duk abinda sunna ta zo zamu tafi akan sunna ne, ba zamu tafi akan abin nan ba. Wannan ba haramun bane bil ittifaqil ulama. Bude baki da cire harshe a sallah, kurin kana sallah kai haka. Habba mala sai ka ce kare wannan ma makruhi. Ina fata ana fahimta. Haka kuma ka saka wani abu da yake akwai hoto a tattare da shi, ko zobenka, ko hularka, ko rigarka, indai da hoto ko wani abu, suka ce kar ai. Duka wannan malamai sun harabta, wasu kuma suka ce a makruhi. Mutum ya zo yana sallah a gaban mai surutu, wani yana tahira, kawai ka sa shi a gaban kana sallah, wannan makaru. Allah sa kuna ganewa. Wani yana kazance yana ta zuba, ka zo kana sallah a gabansa. Daga nan ne ma wasu malamai suka ce idan malami yana darasi ba daidai ba ne wani ya zo gabansa ya kabbara sallah wai zai tahiyatu masjid. لأنه صلاة إلى متحدث كان صلى لي أقبا ميين مغانا دولة مغانا ستاة وكيان كالك آي كما أقبا نبا وكما كافري ينا أقبا كان صلى وتكيل الأيكم كو أقوي كافري تازو كان أتكي أمر الليل قاتا كافري أقوان تشيني سترك شيما باعث وكما كي صلى وجه آدمي بسكر متن yana kwance ga fuskar sa tana kallo ka, kana sallah kana kallon fuskar sa, kana masujjada kana kallon fuskar sa, sai dai in ya juya maka baya. Ko kuma mace kana sallah da mace a gabanka, wannan an samu annabi yana sallah a gaban da Aisha, ayyana Aisha tana gaban sa, tace idan ma yazo zai yi sujjada in na miƙe kafata sai ya dan taba ni sai in dage kafafuwana, ta ce in yi ci gaba da karatu in miƙe kafana, mata kenan masu mulki. Ka daina zuwa matar matarka ka tashi ya mulalin ka karfe uku saura ka ce hajji ya tashi, tashi mu buga ki gani bacci bai kama ki ba, ka dan buga karfe uku hudu sai ita ka tashi ta daga ƙarshe, saboda ai ta kwana tana ba yaro nono, yaro ya hana ta bacci, ita ma tana da haƙƙi ko ba ka bane. Kuma kiyamul layli ai ba dole bane, ku yi haƙuri da wannan karatun ba dole bane. To wani ustad din sai ce wallahi ba sheke ta za ta zo na gidan da ba ta kiyamul layli ko ka wajabta mata ka azumin nafila, wataƙila tana da ulsa, wataƙila tana shayarwa, mace mai shayarwa yaro tsotse ta yake tas, ba fiƙihu bane. Yanzu a nan gurin hadisi ne sahihi, annabi yana sallah na nan Aisha tana kwance, yaya aka yi Aisha ita ba ta tashi ba, za ta tashi amma sai a ƙarshe, ba ku karanta ma a hadisi ba, sai ya yi sallah ya yi sallah sai ta tashin ya bi matan yana tashinsu. Man yuqizu sawahibu hadhihi al-hujurat, waye zai tashi waɗannan bayin Allah ya bi yana ta tashinsu? Shi ya daɗe da tashi yana bugawa shi namiji ne, amma daga baya ya tashi matansa suna yi. Da haka kada ka takura, in ka tashe ta ta tashi wannan yayi, amma in ta gaba za ta iya ba sai ƙarshen dare ta ɗanyi shafa'inta da wuturi, Allah ya sa albarka. Zaka yi kiyama, zaka yi azumin ka na nafila, kwadaitar da su a gida ayi, amma ka zo ka ce jama'a azumin nafila a gidan nan farilla ne, a'a ka zo da shari'a sabuwa, tunda ko ba farilla bane, to ba yadda zai a gidan ka zama farilla, sai dai ka kwadaitar shi. Ina fata ana fahimta. To abubuwan da suna da yawa kuma lokaci yayi, sai ayi hakuri. Na'am, warai kuwa ko TV a kunne ko radio a kunne, ai ka kula, na baka ga'ida, duk abin da zai dauki hankalinka in kana sallah makruhi ne ko ba su faɗa ba. Yanzu zaka iya shigo da wani abu na zamani wanda a lokacin su babu, yanzu ma zaka iya cewa ma barin wayarka a kunne tana ringing, za ta tulhi ko ba tulhi, metul hitta ta yi daukan hankalinka haka ne na'am ban ji ba kware kuwa mutum yana sallah a shagon sa akwai abun nan din mata ko kayan mata ko wani abu mai daukan hankali shi ma makaru ka ba ce ma mutum yana sallah yana gadin kayan sa ya zo shagon sa ya kabbara yana sallah yana kallon kayan sa da mai wucewa gaban sa wani fa yana cikin sallah fa wallahi anan wata kasuwa aka ga mini yana cikin sallah kuma sallah kaga laifi ga masallacin kasuwa nan wai da loudspeaker shi ba zai je ba kamar yadda wasu ƴan kasuwa suke sai mutum wai kowa wai kabbara sallah kofar shagon sa kana wasa da sallah ka zaka sha mamaki ran da ka je kiyama wallahi ya kabbara sallah yana yi sai wasu mata suka zo ah wallahi kin ga irin atamfar da nake so eh wallahi irin to amma kuma sallah yake sai wata ce yo mu je gaba ga can sai ya ce ke zo 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 nayi sallah daga baya wallahi haka wannan kuma ya ga mini ya kashe sallar da ya asara wannan cinikin ka san mata ah yo zo mu je ga wancan baya sallah abun da na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda nayi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa Allah ya kai mana ba tambayoyi saboda yanayin jikin na yana buƙatar hutawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah ba mu dace amin ya Allah